Takaddun Pandora dai su ne mafi yawan takardu da aka bankaɗo a tarihi tare da haɗin gwiwar 'yan jaridu a duniya, da adadinsu ya kai miliyan 11.9, waɗanda suka fito da bayanan sirri kan asusun manyan shugabannin duniya, musamman harkokinsu na gabar teku, wato offshore dealings. A cikin takardun da aka bankaɗo na asusun kuɗaɗen jiga-jigai a duniya, akwai sunayen tsaffi da shugabannin duniya da ke kan karagar mulki 35, sama da 'yan siyasa 330, ciki har da 'yan Najeriya, da wasu jami'an gwamnati daga kasashe da yankuna 99 na duniya. Shugaban hukumar EFCC mai yaki da masu yi wa tattalin arzikin kasa, zagon kasa Abdulrashid Bawa, ya yi bayani a game da gayyatar Peter Obi.
Gaskiya ne an gayyace shi, da yake dama akwai abin da muke yi a kan to yanzu faduwa ce ta zo daidai da zama aka kira shi don ya zo dan ƙara ba mu bayani a kai. In kamar da kika sani ko duniya ta sani, ishu na Pandora Papers ya fito ne daga hannun gangamin ɗan jaridu da ke da office a America da suka tsaya suka fito da wannan, suka haɗa da 'yan jaridun duka duniya baki ɗaya, har da kuma 'yan jaridun Najeriya suka fito da wannan. Mun san gida ya danganci 'yan Najeriyan da aka ce suna da gidaje da dukiyoyi a ƙasashen waje. Mun samu wannan rahoton kuma muna nan muna dubawa, muna haɗawa da abin da muka riga muka sani, da kuma irin namu binciken da muke yi dama a kan waɗansu daga cikinsu.
Masana shari'a dai na alaƙanta gayyatar Peter Obi da rashin bayyana dukkan kadarori da ya mallaka na ciki da wajen kasar ga kotun ɗa'ar ma'aikata, wato Code of Conduct Tribunal, a lokacin da yake gwamna. Barista ne Nasara Kogo Umar, fitaccen masanin shari'a ne.
Ita maganar bayyana kadarori wanda mutum ya zaɓa, idan muka ɗauki sashe na 52 na tsarin mulkin Najeriya, to wajibci ne shi tsarin mulki ya bada na cewa duk wanda aka zaɓa kamin ya shiga ofis ya tabbatar ya yi bayanin kadarorin shi, kuma ya yi rantsuwa a kansu, kuma lokacin da zai bar ofis ya sake maimaita wannan, domin a kwatanta a duba a gani da abin da ya shiga da shi ofis da abin da lokacin da zai fita ofis, menene bambancin, ya yi daidai da halaliyar haƙƙin abin da yake samu na kuɗi ko bai ba. Kuma bayanin kadarorin nan akwai form da ake samu akan hukumar bin ɗa'an ma'aikata, akwai Code of Conduct Bureau da Tribunal Act, wanda dokar ƙasa ce. Sannan sashe na 94 ya yi bayanin irin wannan kuma ga 'yan majalisa na jihohi. Saboda haka 52 ya yi bayanin 'yan majalisar tarayya, sashe na 185 ya yi bayanin wajibci ga shi kan shi gwamnan jihar an zaɓe shi. Sannan sashi na 140 kuma ya bayanin cewa shi kanshi shugaban ƙasa yana da nauyi na yayi wannan bayanin kadarorin da ya mallaka shi da ministoci shi da kuma ambasadoji da za a naɗa da shugaban hukumomin gwamnati, duk wannan yana a kansu.
A yi mai da martani ta bakin kakakinsa Valentin Obenyam a cikin wata sanarwa game da gayyatarsa da EFCC ta yi a ranar Litini don ya bayyana ofishinta a ranar 27 ga watan Oktoba da muke ciki. Peter Obi ya ce zai mutunta takardar gayyatar EFCC da zarar an kawo masa. Yana ne cewa akwai yiwuwar an tura wasiƙar zuwa wani tsohon adireshin ofishinsa ne shi yasa ba a kai gare shi ba. Baya ga Peter Obi, an ambaci sunayen babban daraktan hukumar NPA Muhammad Bello Koko, Sanata Stella Oduwa, gwamna Atiku Bagudu na jihar Kebbi, ta kwararsa na jihar Osun Boyega Oyetola, tsohon gwamnan jihar Lagos Bola Ahmed Tinubu da dai sauransu. Abin jira a gani ga 'yan Najeriya shi ne sakamakon binciken. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.